Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mutunci kai tsaye ta tushen FM na Viewway Africa akan mita 102.5. Sai kuma radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad, Download da kuma Niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su dangwala viewwayhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 20 ga watan Janairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke dauke da shi Aliyu ya ba mu kanun labarai
to Ladan Gwamnatin Amurka ta ce duk shirin da ake domin rantsar da sabon shugaban Amurka din Donald Trump a yau an yi shi an gama shi. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce in bayan Adamu Barrow bai san wani shugaba da ƙasar Gambia take da shi ba, sannan Somalia ta ce idan ba ya sauri aka taimake ta ba fa miliyoyin mutanenta za su mutu saboda yunwa.
Karkashi kanun labaran kenan. To kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai, yau shirin nan za ku cewa hatta kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta amince da rantsar da shugaban Gambia da aka yi Adamu Barrow.
Dukkan da jakadar kasa take daga nan kamar tana kasan ku ne.
Kana duk wani abin da zai biyo bayan wannan shiri namu na yau ya dogara ne ga bikin rantsar da sabon shugaban kasar Amurka wanda ya rage ɗan sa'o'i kaɗan a gudanar da shi. Don haka muke roƙon ku gafara yau za mu jingina shirinmu na lafiya uwar jiki na Juma'ali domin gabatar muku da batutuwan da ke da nasaba da bikin ƙaddamar da sabon shugaban na Amurka na 45 wato Donald Trump. Sai dai kafin nan ga labaran duniya.
Sauyi kalilan kafin a rantsar da shi sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi wa Amurka alƙawarin cewa zai yi aiki tukuru ya haɗa kawunansu ya kuma tabbatar musu da cewa Amurka ta ƙara kima a idon dukkan Amurka baki ɗayansu da kuma duniya. Da yake jawabi a wajen wata holewar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen jajiburin rantsar da shi da aka shirya jiya Alhamis da Maliciya a gaban hubbaren tunawa da tsohon shugaban Amurka Lincoln da ke nan Washington, Trump ya ce shi bai damu ba ko yau a yi ruwan sama ko kada a yi su, shi dai ya tabbata yau Juma'an nan ranar rantsar da shi rana ce mai haske wacce kuma duk idon duniya baki ɗaya zai koma kan Amurka saboda shagalin da ake da wanda za a soma nan da 'yan sa'o'i na rantsar da shi ɗin. Trump ya yi wannan kalami ne a sanadin hasashen da masana yanayi suka yi na cewa watakila yau za a yi ruwan sama a nan Washington kuma za a ƙara sanyi. Sabon sakataren watsa labarai na fadar White House da zai yi aiki ƙarƙashin Trump ɗin wato Sean Spicer ya ce har yanzu Donald Trump yana ci gaba da yin canje-canje ga jawabin da zai yi wa jama'a ko kuma duniya wajen bikin ɗaukar rantsuwar tashi da misalin ƙarfe 12 ranar yau Juma'a kamar ƙarfe 5 na lasarar Najeriya kenan a kan matakalan majalisar dokoki. Ha kuma Spicer ya ce ana kammala rantsar da shi ɗin Trump zai soma lattaba hannu akan dokokin da za su canja abubuwa da yawa da yake son ya canja a Amurka ciki har da abubuwa da dama da shugaba mai barin gado Barack Obama ya aiwatar a lokacin nashi mulki.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce daga yau Adamu Barrow ne kawai ya sani a matsayin shugaban ƙasar Gambia duk da cewa har yanzu tsohon shugaba Yahya Jammeh na ci gaba da cewa shi ho ba zai sauka ba. A jiya Alhamis ne aka rantsar da Adamu Barrow a matsayin sabon shugaban wani shagalin da aka gudanar a ofishin jakadancin Gambia da ke ƙasar Senegal. Kamata yi a ce a birnin Banjul ne aka rantsar da shi amma saboda abubuwa suka tilas aka canza. Wani hafsan sojan ƙasar ta Senegal ya gaya wa kamfanin watsa labaran yammacin Turai tun jiya cewa tuni sojan Senegal suka tsallaka zuwa cikin Gambia din yayin da wani jami'in gwamnatin Najeriya ya tabbatar da cewa su ma sojojin Najeriya din suna cikin wannan yunkuri na tabbatar da zaman lafiya a Gambia. Har zuwa yanzu dai ba wani rahoto da ke nuna cewa ana wani tashin hankali a Gambia. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka na goyon bayan wannan matakin amfani da ƙarfin soja da ƙasashen Afirka ta yamma suka ɗauka a kan Gambia.
To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa da Amurka ne. saboda masifar farin da ya sake auka mata a karo na biyu. Gwamnatin kasar Somalia ta fito fili tana roƙon kasashen duniya su zo su agaje ta da tallafin da za ta yi wa al'ummata kada yi wa talaka su da yawa kuma. A lokacin da yake gana da manema labarai tare da 'yan kwamitin yaƙi da fari da ya kafa su da kanshi, shugaban kasar ta Somalia Hassan Sheikh Mohamud ya ce miliyoyin mutanen kasar nashi suna fuskantar mutuwa daga yunwa idan duniya ba ta hanzarta kawo musu ɗauki ba. Shugaban ya ce yanzu haka yunwa ta riga ta kashe ɗimbin mutane masu yawa a Somalia, musamman wanda suke da rauni kamar mata da ƙananan yara, kuma su ma masu ɗan ƙarfi-ƙarfin yanzu sun fara kasawa. Ta ranar Talata dai jami'in cibiyar da samar da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cewa mutanen Somalia kamar miliyan biyar ne, ko kuma ka ce rabin ɗaukacin dukkan mutanen da ke wannan ƙasa, suke fama da ƙarancin abinci saboda fari a sanadin rashin samun ruwan sama, sannan kuma ashe suna fama da masifar yaƙin da ake yi har yanzu tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Al-Shabab. Shi ko babban daraktan ma'aikatar harkokin cikin gida na Somalia ɗin Yahaye Ali Ibrahim ya ce yanzu haka mutane miliyan 2.7 ne suke gab da mutuwa saboda rashin cimakar.
Shugaban ƙasar Iran ya ba da umarnin a gudanar da gagarumin bincike kan abin da ya janyo rugujewar wani makekin gini mai soraye da yawa da ke birnin Tehran, wanda kuma ya faɗa akan ma'aikatar kashe gobara da yawa waɗanda yanzu ake jin tsoron kila sun mutu. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Iran na Mehr ya ce umarnin da shugaba Hassan Rouhani ya bayar ministansa na cikin gida ya haɗa da cewa hanzarta gano sanadin lamarin da masu hannu a cikinsa, a ba da kulawan gaggawa ga waɗanda suka jikkata, kuma a biya diya ga waɗanda abin ya janyo wasara. Da misalin ƙarfe 8 na safe agogon Iran ɗin ne gobara ta tashi a wannan gini mai suna Palasco, wanda ke da soraye 17, wanda kuma tun shekarar 1961 ne aka gina shi. Rahotanni sun ce cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wutar ta bazu ko ina cikin gidan, wanda ya haɗa da masakun tufa da dama. Sa'o'i uku bayan tashin wutan ne gidan ya rushe, yayin da ɗimbin ma'aikatan kashe gobara ke cikinsa tare da ɗimbin 'yan kasuwa da suka rugo don ceto hajarsu.
To a ƙarshe, wasu jami'ai na gwamnati na Amurka da ba a ce ga sunansu ba sun ce Yoni Koriya ta Arewa tana shirin ɓamɓarin cilla wasu gigan rokoki da ke ɗauke da makamai masu linzami a lokacin da ake himmar rantsar da Donald Trump a matsayin sabon shugaban ita Amurka ɗin. Tuma shekarun jiya Laraba, wasu kafofin watsa labaran Koriya ta Kudu suka ba da rahotannin da ke cewa an ga wasu abubuwa masu kama da rokokin ICBM ana kan hanyar kai su wani wuri ko wasu wurare. Su ma jami'an na Amurka da suka ce ba sa son a faɗi sunayen nasu sun ce Amurka da idanta ta hango ana wata hidima a wasu wurare inda kamar an girke rokoki guda biyu wanda ake nuna alamar kamar za a harba su. Shi da wannan roka na ICBM an ce yana da waya a san an harba shi idan ba an riga an harba shi din ba. Har yanzu ba tabbas na lokacin da Koriya ta Arewa za ta cilla makaman nata.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun Gambia, domin ko hatta kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da rantsar da shugaba Adamu Barrow a matsayin halartaccen shugaban ƙasar Gambia. Wannan goyon bayan ya zo ne lokacin da sojojin Senegal ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS suka shiga cikin ƙasar ta Gambia domin ƙoƙarin ganin ya jami'a fita ko kuma su fatattake shi a fadan gwamnatin ƙasar. Akan wannan batu, Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoto.
Na tambayi ƙwararre kan siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja ko mai rantsar da Mr. Adamu Barrow ke nufi a halin yanzu.
A ga rantsuwar Adamu Barrow ya nuna cewa shugabannin Afirka yamma da gaske suke yi sun tabbatar da shi a matsayin zababben shugaban ƙasa. Abinda muke tsammani zai faru shi ne a masarakiya ya koma garinsa ya shiga fadarsa, wanda kuma haka yana nuna cewa ta jahaja mai fata ya kusa ko ba jima kuma na gaba ba za a daɗa.
Aje ne dai aka rantsar da Mr. Barrow a ofishin jakadancin Gambia da ke kasar Senegal. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong na kallon rantsuwar ta fuskar diplomasiya.
A diplomasiya na duniya, Adamu Barrow shine shugaban kasan Gambia yau, saboda na ɗaya mutanen Gambia sun zaɓe shi yake kuma tsohon shugaban kasa jiya ya jame wa'adinsa ya kare an rantsar da shi a kasan Gambia ne, domin duk gurin da jakadan kasa take takanas kamar kana kasan ku. La amincewa da kuma sanin waye shugaban kasa a duniya yau kama daga majalisar dinkin duniya AU na Africa ECOWAS gaba daya da kuma manyan kafofi na shani diplomasiya na duniya gaba daya shine suka sani akan shugaban kasa na Gambia.
Lauyan tsarin mulki Barista Yakubu Sale Bawa ya ce rantsar da Mr. Adama Barrow a wajen kasar Gambia ta saba wa tsarin mulki.
Bisa ga tsarin mulki akwai kurakurai ko kuma akwai abubuwan da ba a yi su kan ka'ida ba. Ya kamata a ce a rantsar da shi a kasar da zai yi mulki mana a Gambia. Na biyu kuma in ka duba ma bisa ga rantsar shugaban lauyoyi ne na Gambia ya rantsar ba shi joji bane na kasar. A shugaban kasa ya kamata a ce babban joji wanda yake shine alkalin alkalai na kasar ya rantsar da shi. To kaga duk wannan kurakurai.
Barista yanzu ya matsayin wannan rantsuwar take a kasar Senegal bisa doka.
Kaga mu bisa ga doka zamu gani cewa mu lauyoyi akwai wa'annan kurakurai da ba a yi daidai ba.
Amma tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan, Ambassador Suleiman Dahiru na da wannan ra'ayi.
Embassy din nan in aka bi dokokin diplomasiya na duniya, kasar Gambia ce. Don haka rantsar da shi a embassy na a Senegal ya yi daidai. Za a yi komai da komai a cikin embassy yanda ake a cikin kowace kasa.
Aje ne dai kafin shugaba Buhari ya tashi zuwa Britania sai da ya gana da manyan hafsoshin sojan Najeriya. Kuma shugaban sojojin Najeriya General Abayomi Gabriel Olonishakin ya yi karin bayani.
The meeting was to give Mr. President updates on our operations.
Ganawar tamu mun yi wa shugaban kasa karin bayani kan aikace-aikacen mu a ciki da wajen Najeriya, musamman rawar da zamu taka a cikin dakarun kasashen yammacin Africa ta ECOWAS da yanzu haka suke can kasar Senegal don tabbatar da shugaba Adama Barrow ya kama mulki a kasar Gambia. Yanzu dai abin jira gani shine yadda Mr. Adama Barrow zai kama mulki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba.
To kamar yadda na ce tun farkon gabatarwa, yau shirin namu zai ta'allaka ne akan bikin kaddamar da sabon shugaban Amurka na 45 wato Donald Trump. Don haka bari mu fara muku da takaitaccen tarihin sabon shugaban.
I'm so proud to be your nominee for President of the United States. I look forward to sharing my thoughts with you on Thursday night on how we build a brighter and more hopeful future for all Americans.
Donald Trump attajiri ne da ya gaji tarin dukiya daga mahaifinsa, musamman dukiyar arzikin gine-gine. Donald Trump ya tara dukiya mai tarin yawa daga gine-ginen benayen ofisoshi, benayen otel-otel, gidajen caca, filayen wasan kwallon golf da wasu manyan gine-gine a fadin duniya. Haka kuma shine shugaban rukunin kamfanin Trump wanda ke sarrafa gine-ginen gidajen haya da kamfanin masana'antun hade da wasu harkokin kasuwancinsa. An dai haifi Donald Trump ne a gundumar Queens a birnin New York, kuma ya girma ne a unguwar masu hannu da shuni ta Jamaica Estate. Yana cikin 'ya'ya biyar da mahaifinsu Fred Trump ya haifa. Shi mahaifin nasu dai sananne attajiri ne da ya suna wajen sana'ar gine-ginen gidaje, wanda kuma hatsababbin mutum ne mai son mulki. Kuma bisa ga dukkan alamu dan nashi wato Trump kinan ya gaje shi.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read tomorrow. But for the first time in a long time, what we do know is that the pages will be authored by each and every one of you. It's a movement.
A shekarar 1968 ne Trump ya kammala karatu a babban jami'ar nazarin harkokin kuɗi ta Wharton. Da yake daman mahaifinsa sana'ar gine-gine yake yi a gundumar Brooklyn da Queens, Donald Trump sai ya maida hankali wajen gudanar da irin wannan sana'ar a cikin unguwar Manhattan. A cikin shekarar 1970 ne ma'aikatan shari'a suka zargi 'yan gidan Trump ɗin da laifin keta haƙƙoƙi da ke nuna bambanci wurin baiwa mutane gidajensu na haya, inda aka ce ba su ba da gidaje ga marasa galihu wanda aka rinjaya hayar gidajensu. Donald Trump ya sasanta wannan batu a wajen kotu. Daga bisani ya yi wani babban yunkuri inda ya sayi ginin wata kasaitaccen otel da ke kusa da babban tashar jirgin ƙasa ta Grand Central. Sai da watakila an fi saninsa da gininsa na Trump Tower da ya kai dala miliyan 200 mai cike da alatu da ƙawa, maƙeƙen bene mai hawa 58 wanda ya ƙunshi gidajen zama da shagunan ƙece reni. Haka kuma Trump ya shahara wurin gina gidajen caca a birnin Atlantic City da ke jihar New Jersey. inda ya mallaki gidajen caca kamar su Trump Plaza, Trump Castle, da makekin gidan cacen nan na Taj Mahal, wanda shi kadai an batar da makudan kudade sama da biliyan wato miliyan 1,000 wajen girka shi. Sai dai kuma duk karshenta waɗannan gidajen caca sun wargaje saboda sun kasa mai da riba.
My plan to transform our tax, regulatory, energy and trade policy is the most pro-growth plan in American history.
A lokacin da hada-hadar kasuwancin gine-gine ta huskanci rushewa a shekarar 1990, darajar dukiyarsa ta sauko ƙasa daga biliyan 1 da miliyan 700 zuwa dala miliyan 500 kawai. Karshenta ma sai da Trump ya ranci kuɗi kuma ya samo sabbin masu zuba jari don gujewa wargajewar harkokinsa na kasuwanci. Sai dai wani abin da Trump ya kasa iya kaucewa shine yawan auratayya da kuma yawan sakin mata da yake aura. Abin da ya sa labaran rigimansa ta mata ta yi ta fitowa a kafofin watsa labarai. Ɗaya daga cikin matan da ya saka ita ce matarsa ta farko, Ivana, da suke da 'ya'ya uku da shi, wacce bayan mutuwar aurensu ya auri Mala Maples, ita kuma ya sake ta bayan wani ɗan lokaci. A shekarar 2005, Trump ya auri matarsa ta yanzu, Melania, wacce mai nunin kayan sanyawa ce kuma 'yar ƙasar Slovenia. Wani shirin gasa na talabijin mai suna The Apprentice ya maida Trump kamar wani gwarzo ko taurari. Wannan shirin ya samar wa Trump zunzurutun kuɗi da suka haye dala miliyan 200. Trump ya soma bayyana sha'awar shiga siyasa a fili a cikin shekara 1980, lokacin da ya shiga jam'iyyar Reform Party, daga bisani ya koma Democrat, sa'annan kuma ya tsaya a matsayin ɗan Independent. A cikin shekarar 2012 ne Trump ya sake canza sheƙa, inda ya bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyyar Republican, inda daga lokacin ne ya soma amfani da taken nan na zamu sake maido da martaban Amurka.
My agenda will be based on a simple core principle, putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease, I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America.
Sai da kuma a matsayinsa na ɗan takara, Donald Trump ya yi ƙaurin suna wurin faɗan kalamai na cin mutuncin jinsunan mutane daban-daban da suka haɗa da caccakar bakin haurin 'yan ƙasar Mexico, waɗanda ya zarge su da cewa suna shigowa da miyagun ƙwayoyi da matsaloli a nan Amurka.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
Haka kuma ya ce zai gina wata katafarin katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, kuma ya ce ƙasar Mexico ce za ta biya kuɗin aikin gina katangar. Trump ya ci gaba da maganganun tsokana da sukar lamiri na mutane iri-iri, ciki da cewa wai zai haramta wa musulmi shigowa Amurka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Amma duk wannan katokara da tabargazan da ke fitowa a bakinsa, goyon bayansa sai dai da hauhawa yake yi a tsakanin 'yan jam'iyyarsu ta Republican, wanda suka dogara a kansa ya kirkiro da ayyukan yi ga Amurkawa.
Thank you everybody, thank you very much. Such a crowd, beautiful, thank you very much.
To da yake yau ake kaddamar da sabon shugaban kuma biki ne mai dimbin tasiri a nan Amurka, abokiyar aikinmu Juma Ali ta fassara mana tarihin kaddamar da sabon shugaba a nan Amurka.
Ya ce saboda haka ya ce da farko bari ya ƙara jaddada abin da ya yi imani da shi, ya ce abin da kawai zai tsorata mutum shi ne tsoro. A 1961, lokacin da aka rantsar da shugaban Amurka na 35 marigayi John F. Kennedy, a lokacin Kennedy ya ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa ne a kan kishin ƙasa, yana mai cewa. A saboda haka ya ce ‘yan uwana Amerikawa, a kodayaushe kada ku yi tunanin abin da gwamnati za ta yi muku, ku kasance a kodayaushe kuna tunanin irin gudunmawa da ku za ku bai wa ƙasarku. Shekaru 20 bayan an rantsar da marigayi John Kennedy, tsohon shugaban Ronald Reagan, shugaban Amurka na 40, ya ɗare kan ragaman mulki tare da alƙawarin rage girma ko kuma dai canja yadda ake gudanar da harkokin gwamnati.
In this present crisis, government is not the solution.
Yace a wannan lokaci da ƙasa take fama da matsaloli ko kuma rikici, gwamnati ba za ta iya magance matsalar ta ba. A zahiri ma gwamnati ita ce matsalar. A bayan da ya lashe zaɓe a watan Nuwamban bara na bazata, ga abin da shi kuma shugaba mai jiran gado Donald Trump ya faɗa.
This is truly an exciting time.
Yace wannan lokaci ne da mutum zai dauki ko kuma murna cewa yana da rai. Yace kaddara ya targa fata shinan gaibu kuma sai Allah. To amma yace a karan farko cikin lokaci mai tsawo ba su san abin da hakan za ta faru ba. Bisa tarihi a nan Amurka rantsar da sabon shugaba ya zama lokacin da ake tunkuɗa bambancin siyasa a gefe guda domin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan mu ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 20. Ga kuma ga wannan sakon kayan ku ji abin da muke da shi gaba. Zabe tushen demokradiya. Ku dole ku to zabe domin ko shine ginshikin demokradiya. Fito ka zabi gwaninka domin ko kama da wani baya wani idan kuma kai sake to ai maka sakiyar da ba ruwa. A sawari shirin zabe ko nadi dake kwance muku zare da abawa akan batun zaben kasashen duniya daban-daban. Shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. To haka shi ma a tattaunawar da muka yi da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri. Ya bude mana ne da kadan daga cikin abubuwan da ake yi a irin wannan rana idan an zo kaddamar da sabon shugaba a nan Amurka.
Shi shugaba a irin gado da mataimakinsa sun fara al'adu irin na mulkin kasar nan. Sun je wato hurumi na sojoji wanda suka rasa ransu sun kai a takaice ziyarar ban girma. To daga nan suka dawo Lincoln Memorial building nan aka kuma zo aka yi takaɗe-takaɗe da raye-raye na abin nan wace-wace irin na zamani a takaice da abin nan mawaƙa iri-iri daban-daban har da abin nan gangar ko makiɗan soja. To daga nan kuma shi sabon shugaba mai jiran gado ya bayani ga ƙasa gaba ɗaya kafin ya zo ya yi gobe, sannan kuma sai ta wasan wuta a irin wato da ake cewa fireworks din nan. To wannan al'ada ce da aka fara tun a watan Afrilu. 30 ga watan Afrilu a shekara ta 1789, wato 1789 tun lokacin George Washington shi ne na farko shugaban Amurka na farko wanda ya fara yin wannan al'ada. Shi ne wanda ke ya wuce kawai a zuwa rantsar da shugaba a masa murna, a abubuwan da ake yin su jefi-jefi kowace al'ada, kowane abu daban, kowace rana daban har zuwa ranar Lahadi.
To ya kake ganin wannan zai kasance?
Kamar ka san kasan nan yadda suke al'adar shi, dama da ake cewa za a bada mulki daga tsohon shugaba mai tafiya zuwa sabon shugaba, abu ne wanda zai tafi daidai. Ina ɗaya daga cikin abin da Amurka take alfahari da shi, cewa su Amurkawa sun yarda da cewa idan lokacin mutum ya zo na mulki ya ƙare, to al'ada ce ya bada mulkin nan ga wanda zai ɗauki makofinsa a cikin munna da lumana. Ba kamar yanzu yadda za mu kuma tarihin yanzu abin da ya fara kamar kasashen ƙasar Afirka ta yamma, wato a Gambia, inda shugaban kasar da ya mulki kasar shekara 22 da lokacin sa ya tsare kuma jama'a sun baki sun zaɓi sabon shugaba, amma ya ci kana irin kasar nan babu irin wannan al'ada. A wannan abu ne na munna cewa za a ba da mulki lani lafiya kuma kowa ya zo ya tabbatar ya gani, sannan kuma a yi manna.
Prof, kana ganin duk da matakan tsaron da aka sa wurin wannan bikin kaddamarwar da za a yi an jima, za a bi mutane su ci gaba da zanga-zangan da suke yi?
A yana ɗaya daga cikin ka'ida da manufofin kasar nan na nufin constitution ya ba wa kowanne ɗan Amerika dama. Idan abu ne na farin ciki, ka zo ka nuna farin cikinka. Idan abu ne na baƙin ciki wanda kaga baka amince ba, ka zo ka nuna. Wannan yana cikin ka'ida ta ƙasar nan. Babu wasu riga sun nemi sun je ga 'yan sanda an ba su damar cewa su zo su zanga-zanga su faɗa ra'ayinsu. Amma zanga-zangar su da za su yi ba za ta hana ruwa gudu ba. Ka gane, kuma ba za ta hana abin da aka shirya za a yi ba a yan jima kaɗan nan da 'yan ƙauye kaɗan. Kuma wannan abu ne tun daga ran da aka faɗi sunansu aka ce shi ne ci zaɓe, mutanen kasar nan a garuruwa da yawa ka sani cewa ana ta zanga-zanga rin amincewa da cin zaben sa
to haka kuma mutane daga Afirka su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu game da wannan bikin kaddamar da sabon shugaba Sulaiman Muni Barma daga da Mamman Awal Garba duk sun aika muna da ra'ayoyin mutane daga Jamhuriyar Nijar da kuma Jamhuriyar Kamaru ga Sulaiman Muni Barma da farko
a ra'ayin mai nazarin al'amuran yau da kullum Mamman Sani Adamu Nafiyar Afirka ba kashin yadawa bace ga kasashen yammaci
Afirka an kiyasta za ta bada kashi 25 daga cikin 100 na bukatun man fetur da Amerika take da kuma Afirka tana da dimbin arzikin ma'adinai wanda Amerika tana bukatar su babban abin da yake zama kalubale shine yanda China take haɓakar da cinikayya da hudata da sauran kasashe na Afirka wanda Amerika za ta iya kokari ta yi zagon kasa a kan shi.
Juyawar harkokin mulki daga hannun Democrat zuwa bangaren Republican wani abu ne da Alkasim Abdurrahman ke kallo a matsayin mafi alfano ga nafiyar Afirka saboda lura da faruwar wasu muhimman abubuwa a can baya.
Duk lokacin da Republican suke bisa ƙargan mulki Afirka ta yi cin moriyar jagoranci ko alakata da Afirka amma duk lokacin da Democrat suka zo goyen bayan da ake samu ko taimakon da ake samu yana ja baya don kamar yanda abubuwa suka faru lokacin su Bush uba da Bush da lokacin su Reagan da sauransu haka ko yanzu muna kyautata tsammanin wannan al'ada ta cin moriyar alaka tsakanin Amerika da Afirka a duk lokacin da ƴan Republican ke jagoranci muna kyautata tsammanin har yanzu za ta dore ko watakila ma ta haka
kasancewar shugaba Donald Trump mai tsatsauran ra'ayi wanda ke furta kalami kai tsaye ba tare da wata shakka ba komai munin sa wani abu ne wanda ba Afirka kawai ba hatta kasashen Turai za su iya dare-dare akan yadda dangantaka za ta kasance
wanda yake cewa ai ballewar Burtaniya daga cikin tarayyar Turai abu ne mai muhimmanci kuma yana fatan irin wannan za ta sake faruwa kenan yana fatan tarayyar Turai za ta rushe to irin wannan kalamai za su kawo rudani sosai tsakanin shi da Turai kodayake bai zancan Afirka ba irin wannan tunanin yana nuna wato alƙiblarta sabon shugaban ƙasa ita ce ta yin kunnan ƙashi ga duka abin da ya shafi yarjejeniyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya to kaga wannan zai kawo fargaba da kuma rudani ga dukkan ƙasashe masu karamin ƙarfi wanda suke ganin dokoki ne za su kare su daga zalunci ko wani abu
wani abin da ake ganin shugaban mai jiran gado zai iya kawo sauyi a kansa shine rage tsoma bakin Amurka a harkokin cikin gidan ƙasashen waje sannan wasu na masa shedar mai adawa da masu kokarin shimfiɗa tsarin auren jinsi da nuna kyama akan masu gwagwarmayar shimfiɗa al'adar madugo da luwadi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
to mun gode Sule Mumuni Barma shi ma Muhammad Awal Garba ya tattaro muna ra'ayin wasu daga Jamhuriyar Kamaru
hawansa ba zai tsina naman komai ba saboda Obama ma dan Afrika da muke ce dan Afrika dan Kenya ba mu ga abin da ya tsina naman na ballanta na Donald Trump a waje na kam hawansa da bai hawo ba duk daya ne
a gaskiya Donald Trump za a rantsar da shi to amma mu a Afrika menene interest namu ba mu da komai an rantsar da shi ba rantsar da shi ba wannan kasar su ce a can su kokarta can tsakanin su mu muna da matsalolin mu na Afrika Donald Trump ba zai mana komai nene ba ba ruwan mu da abun da ke faruwa a can Amurka
har ila yau da ina kan baka da cewa shugaba Donald Trump zai sake abubuwa da gaske a wato kasashen duniya gabaki ɗaya musamman kasar wato nahiyar Afrika mutum ne wanda shi ya zo ne na kawo gyara kasashen kasarsa wato a lokacin mulkin Barack Obama da Bush da shauransu sun ainihin bada wato za mu ce duniya gabaki ɗaya musamman da nahiyar Afrika yaƙi-yaƙi ko ta yana shi shugaba mai jinan gado idan ya hau yana da nasa siyasar da zai kawo game da wato kasashen Afirka mutane da dama sun mika wuya ga ainihin wato shugaba
to madalla da yake a cikin mu ma'aikatan sashen Hausa akwai waɗanda so ga kaddamar da sabon shugaban ƙasa ba ɗaya ba biyu ba idan mun zo a shirinmu na hantsi za ku ji tattaunawa wanda na yi da wasu daga cikinsu kuma a gafarce mu ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba Kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Alhaji Baba Kankani na jiran Alhaji dan yaro na rasuwar ɗansa mai suna Osama wanda ya rasu a New York. Za a yi jana'izar sa bayan sallar Juma'a a masallacin ƴan ƙasa dake New York. Haka shi ma Peter Bello Idris ɗaya daga cikin jami'an tsaron lafiyan gwamnan jihar Nasarawa muna mika ta'aziyar mu gare shi na rasuwar mahaifinsa Alhaji Idris Abubakar wanda shi ma za a yi jana'izar sa in an jima da karfe 10 na safiyan yau Juma'a a garin Kaduna. Allah ya ji kansu da rahama ya kyauta nasu bayan ya kyauta karshen mu.